sauƙaƙa sallarsa, san nan ya yi sallama, ya zo ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam, yiwa annabi sallama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, wa alaika salam, yadda kai min sallama kai ma nema. Amma abinda nake so da kai ka koma ka sake sallah, domin wannan da kai ba sallah ce ba. Sai Balarabe nan ya koma ya sake sallah, sannan ya zo ya sallama ga manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, na amsa sallamar da kai min, amma ka koma ka sake sallah, domin wannan sallar da kai ba sallah ce ba. Har sau biyu ko sau uku, duk wannan idan Balaraban nan ya yi sallama, sai ya zo wajen annabi ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa masa da cewa, sallamar da kai min na karɓa kai ma nema, amma ka koma ka sake sallah, domin wannan sallar da kai ba sallah ce ba. Fa'afan nasu, sai mutane suka ringa jin tsoro, ko fa'afan nasu, mutane suka ringa kyama. Sai abin ya zamo ya yi girma gare su, a ce duk wanda ya yi sallah ya yi sauri a sallar tasa, sai a ce ai sallar tasa ba ta yi ba. Mutumin nan dai a ƙarshen lamarin sai ya ce da manzon Allah, ya Rasulallah, ina so ka nuna min ya ake sallah, ka koya min, domin ni mutum ne, wani abin zan yi ya zamo daidai, wani abin zan yi ya zamo ba daidai ba. Sai manzon Allah ya ce da shi, maganar nan da ka faɗa gaskiya ne, ga maganar nan da kai gaskiya ce, idan ka tashi za ka yi sallah, ka fara yin alwala yadda Allah ya umarce ka, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Tushahhad, sannan ka zo da shaida, ka iqama, kuma wato ka kawo iqama. Idan akwai abin da ka iya a cikin Qur'ani, to ka zo da wannan abin da ka iya. Idan baka iya komai a Qur'ani ba, ka ce alhamdulillahi, Allahu akbar, la ilaha illallah, sannan kai ruku'u, ka nutsu a halin ruku'u, sannan ka miƙe tsaye daga ruku'un, sai duk gaɓoɓinka sun daidaita, ka samu daidaituwa a tsayen, sannan kai sujjada, ka daidaita a cikin sujjadar taka. Sannan bayan ka gama daidaituwa a sujjadar taka, ka ɗago ka zauna, ka samu nutsuwa kana ma a zauna, sannan ka tashi. Idan ka aikata yadda aka siffanta, sallar ka ta samu cika. Idan ka tauye wani abu daga cikin abin nan da aka ambata, ka tauye a sallarka. Abu Isa ya ce, mai ruwayar hadisin ya ce, wannan magana ta ƙarshe ta cewa in ka tauye wani abu to ka tauye sallarka, ba a ce sallarka ta ɓaci gaba ɗaya ba. Sai ya zamo ya fi sauƙi a wajen sabon annabi fiye da magana farko ta cewa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli, cewa wanda ya tauye wani abu daga wannan tsarin da aka faɗa ya tauye sallarsa ne, amma ba wai ya rasa sallar ba. Ba a ce sallar tasa gaba ɗaya ya yi asararta ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce, akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Abi Huraira da Ammar ibn Yasir. Abu Isa Tirmidhi ya ce, hadisin nan da Rifa'atu ibn Rafi'in ya ruwaito, hadisi ne kyakkyawa. Hakika an ruwaito wannan hadisin daga Rifa'a ba ta fuska ɗaya ba, ya zo gare shi daga gare shi ta fuskoki da yawa. Thank you. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci sai wani mutum ya shigo ya yi sallah sannan ya zo ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya masa raddin sallamar da amma ya ce da shi koma ka je kai sallah domin kai baka sallah ba sai mutumin ya koma ya wato ya sake sallah amma sallatarsa ta biyu tayi kama da wanda yayi a farko sannan ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallama ga manzon Allah manzo Allah ya masa raddin sallama ya ce da shi amma ka koma ka sake sallah domin kai baka sallah ba har ya aikata haka sau uku sai mutumin ya ce da manzon Allah na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ni dai ban iya wata sallah daban ba in ba wannan da kaga nayi ba amma tun da ka ce ita wannan din da nayi ba daidai ce ba ina so ka koya min ya ake sallah sai manzon Allah ya ce in ka tashi za ka yi sallah kai kabbara sannan ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai na daga Qur'ani sannan ka ruku'u haka samu nutsuwa a halin ruku'u sannan ka daga daga ruku'u haka samu daidaituwa a halin tsayuwar sannan ka sujjada haka samu nutsuwa a cikin sujjada sannan ka daga haka samu nutsuwa kana halin zama ka aikata haka a cikin sallar ka gaba daya wannan shine hadisin da ake kira hadisul musii fi salati hadisin wanda ya muna na sallah hadisin da shehu mushehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake nuna mana cewa mu fayan dariƙa wajibi ne mu kula da hadisin nan ba za ta yi ai sallah sallar da yake ba a cika sujada ko ruku'u ko tsayuwa ba a ce kuma ana dariƙa a inda dariƙa za a yi farkon sharadi na dariƙa shine a kula da sallah wa shar'uhu shehu Tijani yake fada a wata risala da ya aika wa almajiran sa yace wa shar'uhu almuhafazatu ala salawati fil jama'a sharadin wuridin nan na Tijaniya shine a kula da salloli a cikin jama'a a tsaya a kula da sallah wala wata risalar kuma wata wasiƙa da ya aika wa almajiran sa yake cewa duk dan dariƙa in zai sallah ya ringa sa wannan hadisin a gaban sa ma'ana ya ringa tunanin abinda hadisin nan ya kunsa kai ya zo da sallah irin sallar da za a nade ta a mayan masa sallah yanda masana Allah suka faɗa idan mutum ya yi ta daidai komawa take sura cikakkiya surar nan kuma a ɗauke ta a kai ta wani waje ƙarƙashin al'arshi ce ta yin ibada ce ta sallah duk sallar da take haƙi zuwa tashin alkiyama ana rubutawa ne ga wanda ya yi sallar nan to sallah wadda take an tsai da ita kenan shine aqimis salata ko wal muqiminas salata ko wal muqimis salati masu tsai da sallah wato wanda in sun gama sallah sallar ta su tsayawa take gangam saboda sun zo da ita daidai amma ba wanda zai sallah sallar da aka ce ninke ta ake kamar yanda ake nade tsimman tufafi a jefar ba nade ta ake a jefa a fuskar sa dauki kayanka wa zaka fuskanta da wannan wa zaka fuskanta da irin wannan sallah shi yasa a kula da zuwa da sallah yanda hadisin nan da sauran hadisai suke koyarwa to Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito Abu Isa Tirmidhi yace hakika Abdullahi ibn Umar ya rawaito hadisin nan da ga Ubaydullah ibn Umar daga Sa'id al-Makaburi daga Abi Huraira atasa ruwayar bai ambaci an abihi daga mahaifin shi Sa'id al-Makaburi ba daga Abi Huraira amma ruwayar Yahya ibn Sa'id al-Qattanu daga Ubaydullah ibn Umar as-sahu ta fi inganci Yahya ibn Sa'id manyan malaman hadisi guda biyu ne akwai Yahya ibn Sa'id wannan al-Qattanu wanda yake kamar sa'ani na sai Imam Malik akwai kuma daya Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda shi malami ne na sai Imam Malik shi wancan yayi wafati wajen 130 da wani abu shi ko wannan yayi wafati wajen 160 to kowanne dai a cikin su babba ne a ilimin hadisi shi wancan Yahya ibn Sa'id al-Ansari shine wanda ya ruwaito hadisin innamal a'malu daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi ko ibn Ibrahim at-Taymi daga Alqama kuma daga Sayyidina Umar wanda kowanne daga cikin su shi kadai ruwaya daga na sama da shi shi yasa ake cewa ma hadisin innamal a'malu garibi ne asalin sa amma daga baya kuma ya koma mutawatiri wa kar yakunu mustamirran tatara dawo hadisi innamal a'malu an umarin salasatu rijalu yanda shi Abdullahi dan fodo yake fada a misbahul rawi to Sa'idul Makaburi shi dan ya ji daga Abi Huraira akwai inda kuma yakan yi ruwaya daga mahaifinsa shine Abu Sa'id al-Makaburi shi ko Abu Sa'id al-Makaburi ya zama yayin ruwaya daga Abi Huraira sai sa lokacin mata yi a hadisi daya kai sai hadisin nan ya karbe shi daga Abu Huraira ya karbe shi kuma daga mahaifinsa daga kuma Abi Huraira wanda irin wannan so da yawa ayyukan faru irin wannan so da yawa yakan faru a tsarin ilimi to Abu Sa'id yanzu misali kamar malaman mu a garin nan da yawa akwai wasu da yawa a cikin su wanda yake sun yi karatu wajen shehu Malam Salga amma kuma bayan wafatin Malam Salga sai suka yi karatun kuma suka sake dawowa ma suka fara daga farko kamar muhtasar suka fara daga farko a wajen ɗansa wato Shehu Abdullahi to me yasa kenan kaga sai ta yi sun karba kai tsaye daga Malam Salga don wajen kuma sun karba daga ɗansa daga kuma daga gare shi to Abu Sa'id al-Makaburi sunansa Kaisani Sa'id al-Makaburi a ne masa alkunya da Aba Sa'adin wanda malami ne shi ne istisi Imam Malik Kaisani din nan da aka faɗa a isnadin hadisin nan wani bawa ne da yake abin ɗaurawa fansa ga wa'yansu wasu masu shi ne suka ɗaura masa fansa wato mukatabi ne to da gidansa a wajen makabarta yake yanzu ake cewa mai gida wajen makabarta shi Abu Sa'id al-Makaburi da malamin sai Imam Malik wato gidansa a kusa da Baqi'a yake a wajen Baqi'a yake yanzu ake ce masa Makaburi to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu ba taba'a to tabi'u babin minhu wani wanda yake yazo mai bi ga wancan babin na farko to ya kawo daga Abi Humaid al-Sa'idi Abu Humaid al-Sa'idi ya ce wato shi Muhammad ibn Amr ibn Adayin ya ce naji Abu Humaid al-Sa'idi alhali a sannan yana zaune tare da wasu mutum goma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikinsu shi ne Abu Qatada ɗan Rabi'i ibn Hirash, yana cewa ni in ji Abu Humaid Sa'idi, dukkan ku na fi ku sanin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce da shi, ya za a aikace duk ka fi mu sanin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam, alhali baka riga mu zama da shi ba, baka riga mu abutarsa ba, baka fi mu yawan zuwa wajensa ba, da ya za a yi a ce ka fi mu. Sai Abu Humaid Sa'idi ya ce, ai yanda na faɗa muku haka maganar take, na fi ku sanin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce da shi, to ka nuna mana mu gani, nuna mana sallar da kake cewa ka fi mu. Sai Abu Humaid Sa'idi ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai salla, sai ya fara daidaita a tsaye, sannan kuma sai ya daga hannayensa biyu har sai sun zamo sun dauranci kafadinsa, ya kai su daidai kafadinsa, wato sannan yake kabbara, sannan yake kabbara. Idan ya nufin yin ruku'u, a sannan ma sai ya daga hannayen nasa, sai ya kai su daidai da kafadinsa, sannan ya ce Allahu Akbar, ya tafi ga ruku'un, sannan kuma ya daidaita a ruku'un nasa, baya ƙasa da kansa, walam miqni'i, baya daga kan nasa, kuma kan nasa baya zamowa ya fi daukaka daga bayansa, kamar yadda baya zamowa ƙasa da bayansa. Wa ra'ayi daihi, sai ya dora hannayensa kuma ala rukbatayhi, bisa guyoyinsa, sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu, in yayi nufin dagawa daga ruku, ya sake daga hannayensa, wa atadala, ya daidaita har kowane ƙashi ya koma a inda yake, yana madaidaici, sannan ya tafi zuwa ƙasa, ya silmiya zuwa ƙasa, a halin kasancewarsa yana mai sujjada. Shi Hawa yana cikin filan da yake akan faɗe su da alhamza ko ba alhamza, alhamzar ko rashin alhamzar bai sauya ma'ana ba, da Hawa da Ahawa duk ya zo a nusohin wannan littafin, da Hawa da Ahawa da In Hawa duk ma'anarsu ɗaya, kamar irin su Sara ne da Asara ko Nara da Anara. To sun maƙala, sannan ya ce Allahu Akbar, sannan ya nisanta damatsinsa daga hammatarsa, ya buɗe yatsun ƙafafunsa, sannan ya tankwasa yaɗa ƙafarsa ta hagun, ya zauna a kanta, sannan ya daidaita a kowane ƙashi ya koma a inda yake, yana mai daidaituwa, sannan ya silmiya yana mai sujjada ta biyu, sannan ya ce Allahu Akbar, sannan ya sunkwi da ƙafarsa, ya zauna, ya daidaita har kowace gaba ta koma a inda take, sannan kuma ya miƙe tsaye. Wato wannan ya zo kenan da tabbatar da jalsatul istirahati. Summa sana'a fi rak'ati saniya, sannan ya aikata a raka'a ta biyu kamar yanda ya yi a raka'a ta farko, har yayin da ya miƙe daga sajjadun guda biyu sai ya kabbara, wato in ya tashi miƙewa daga raka'a biyu bayan ya zauna ya yi tahiya, sai ya kabbara, ya daga hannayensa har sai ya daurinci kafaɗinsa da hannayen, kama sannan ya aikata yahin kama yanda ya aikata yayin da ya budi sallah sannan ya aikata kama haka fiha salatu har idan raka'a karshe ta zo raka'a da ita ne sallar sa za ta kare sai jinkirta kafarsa ta hagu ya zauna bisa barin jikinsa wato ya fidda ita ba zai baya zama a kanta a zaman karshe a zama na farko da zaman da yake tsakanin tahiya wato yana zama a kanta kenan amma a zaman karshe sai ya janye ta ya zauna bisa barin jikinsa mutawarrika yana mai zama a kan ɗuwaiwansa sannan ya sallama Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da sun rawaito shi yace abinda ake nufi da fadin sa idza qama min as-sajdataini da ya saki sajdataini anan ya'ani yana daga hannayensa yana nufin idan ya tashi daga raka'a biyu sajdatu anan an sake ta ana nufin raka'atu wato majazi ne mursali min idlaqil juz'i wa wato min idlaqil juz'i ala al-kulli ba a fadi akwai hadisin da yake ya kawo wannan to wal Hasan ibn Ali Abu haddathana yace naji Abu Humayd Sa'idi yana cikin mutum goma daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada ibn Rabi'i yana cikin su. Ya ambaci kamar hadisin nan na Yahya ibn Sa'id bi ma'anahu da ma'anarsa. Abu Asim ya dade a tasar ruwayar daga Abdul Hamid ibn Ja'far ya kara wannan magana. Suka ce da shi gaba daya. Yanda ka faɗa din nan kace haka sifar sallar Annabi take gaskiya ne. Yanda ka faɗa haka yake. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla. Abu Isa Tirmidhi yace Abu Asim Rahab yayi dade dan mahaladu. A wannan hadisin daga Abdul Hamid ibn Ja'far ya kara wannan wato magana. Sai suka ce da shi gaba da ka gaskata. Yanda ka faɗa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla. Babin abin da ya zo game da ya ake karatu a sallar asuba. Naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu a sallar asuba surar da aka faɗi wan nahla basikat a cikin ta wato ita ce suratu ka wato ya karanta suratu Kaf kenan a raka'a farko yace hadisin Muslim ya ruwaito a tasar ruwayar daman ya bayyana cewa manzon Allah sai ya karanta surar Kaf Qur'anul Majid shi kudubatu yake cewa da yaje wannan khalaba sikat naji ya fada sai na hadu ina maimaitawa ban gane ma'anar ba ban san ma'anar wannan khalaba sikat din ba to Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Amr ibn Huraisim da Jabir ibn Samurata da Abdullah ibn Sa'ibi da Abi Barzata da Ummu Salama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta suratu Kaf a raka'a ta farko a sallar asuba Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Qurbatu ibn Malik ya ruwaito hadisi ne wanda yake kyakkyawa ingantacce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya cewa shi ya karanta iza waqa'atil waqi'a a sallar asuba. An ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana karantawa a sallar asuba daga ayoyi 60 har zuwa aya 100, wanda wannan hadisi ne da Buhari da Muslim suka ruwaito. Shi wancan na cewa yana karanta suratul waqi'ati Abdurrazzaq ne ya ruwaito shi a cikin musanna. An ruwaito kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya karanta a sallar asuba surar iza shamsu kuwirat, shi kuma wannan Nasa'i ne ya fidda hadisin. An kawo daga Umara cewa shi sayyidina Umar ya rubuta wajen Abu Musa al-Ash'ari, sannan Abu Musa al-Ash'ari yana gwamnansa a Basara, ya ba shi rukon Basara cewa kai karatu a cikin sallar asuba da diwalul mufassal, dogwayen surori daga hizbul mufassal. Hizbul mufassal a Qur'ani shine tun daga hujuratu, wajen malamai da yawa suka ce daga suratul hujurati haƙi zuwa nasi, to hizbul mufassal kenan. Wasu ko suka ce tun daga suratul fatima inna fatana, wasu ko suka ce a'a daga kaf din ya fara. To du'a shi mufassalu din nan i'a kasa shi gida uku, akwai diwalu, akwai awasid, akwai kuma kisaru. Diwalul mufassal ya fara ne tun daga farkon mufassal din, ko dai daga suratul hujuratin yanda ya fi inganci musamman a masabanmu, haƙi zuwa abasa, haƙi zuwa suratul abasa wa tawalla suratul amin, to ana kiran wannan diwalul mufassal. Daga nan kuma izuwa suratul ruhe ana kiran, wato izuwa ƙarshen suratul laili ana kiran wannan awasidul mufassal. Sannan kuma daga ruhe zuwa nasi shine kisarul mufassal, gajerun surori na hizbul mufassal. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari cewa in zakai sallar asuba ka ringa zabin surori daga hujuratu zuwa abasa kana karantawa da su. Wannan yayi daidai da yanda malaman masaba suka faɗa. Na masaba an ce an so ya tsawaita karatu a sallar asuba, ya karanta daga diwalul mufassal. Abu Isa Tirmidhi yace akan wannan ne malamai suke, malamai suna aiki da cewa a tsawaita karatu a sallar asuba. Akan haka Sufyanu Sauri yake da Abdullah ibn Mubarak da Imami Shafi'i. Babin abin da yazo a cikin siffar yanda za a yi karatu a sallar azhar da kuma sallar la'asar. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karatu a sallar azhar da sallar la'asar, yana karanta surar was-sama'i zatil buruj a raka'a ta farko, a raka'a ta biyu kuma ya karanta was-sama'i wat-tariq ko kuma surorin da suka yi kama da su. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Habbab da Abu Sa'id al-Khudri da Abi Qatada da Zaid ibn Thabit da Bara ibn Azib. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Jabir ibn Samurata hadisun hasanun sayyun, hadisi ne kyakkyawa ingantacce, hadisi ne ingantacce. To haƙiƙa ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya karatu a sallar azhar gwargwadon alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, wadda sujjada ke cikinta. Wannan hadisin Muslim ya ruwaito shi. An ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya kasance yana karantawa a raka'a farko daga sallar azhar gurgurdan aya 30 a raka'a ta biyu kuwa gurgurdan ayoyi 15 a raka'a ta farko gurgurdan ayoyi 30 a raka'a ta biyu ko rabin haka an karbo daga sayyidina Umar cewa shi ya rubuta zuwa Abi Musa al-Ash'ari cewa idan zaka yi sallar azhar to ka karanta da awasitul mufassal wato shine daga abasa wata wallahi zuwa karshen wallaili wa ruba wallaili iza saja wato wallaili iza ga sha hai zuwa karshen wallaili iza ya ga sha to wasu a cikin malamai sun ga cewa cewa yin karatu a sallar la'asar kamar yadda za a karanta ne a sallar magarba wato a takaitata a takaita ya qara'u ya karanta da kisaril mufassal daga waruha zuwa nasi an karbo daga Ibrahim an-Nahai malamin nan babba na mutanen Kufa cewa shi Ibrahim an-Nahai ya ce kilkira'ati sallar la'asar a iya kwatanta ta ko daidaita ta da sallar magarba dangane da surar da za a karanta ko surorin da za a karanta Ibrahim yace Ibrahim an-Nahai dinnan yace ana ninka sallar azhar bisa sallar la'asar a wajen tsawon karatu kamar sau hudu idan a sallar azhar zai karanta aya 60 to ta la'asar sai ya karanta kamar aya 15 babu sifar inda ake karatu a sallar magarba shi Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito wannan hadisin daga mahaifiyarsa ita ce Ummul Farali shi yasa hadisin nan yana daga ruwayar sahabi daga sahabi kuma yana daga ruwayar al-abna'u anil ummahati ya si ruwaya daga mahaifansu mata ita Ummul Farali matar sayyidina Abbas ammin annabi mahaifiyar Abdullahi ibn Abbas tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu alhali yana mai daure kansa a rashin lafiyarsa wadda a ciki Allah ya karbi ransa yi mana sallar magarba ya karanta surar wal mursalati urfa bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki sallar magarba a cikin jama'a ba har ya koma ga ubangijinsa azza wa jalla akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Jubair ibn Mut'im da Abdullahi ibn Umara da Abi Ayyub al-Ansari da Zaid ibn Sabit Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da Ummul Farali ta ruwaito hadisi ne kyakkyawa ingantacce duk masu littattafan nan guda 6 sun ruwaito shi Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah haqiqa an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi karatu a sallar magarba da suratul arafi ya raba ta biyu ya karanta ta a rakawoyin guda biyu an kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato wannan hadisin Nasa'i ya kawo shi da isnadin sa kuma an ruwaito dai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi karatu a cikin suratul sallar magarba da suratul turi wat turi wa kitabin masdur Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin an ruwaito daga sayyidina Umar cewa shi ya rubuta zuwa Abi Musa al-Ash'ari, cewa kai karatu a sallar magariba da kisar al-mufassali gajerun surori na hizb al-mufassal, wato daga warruha har zuwa nasi. An ruwaito ba daga sayyidina Abubakar Siddiqi, cewa shi ya yi karatu a sallar magariba daga jerun surori na hizb al-mufassal. Abu Isa Tirmidhi ya ce malamai suna aiki da haka. A kan haka Abdullahi al-Mubarak yake da Ahmad ibn Hanbali da Isaac ibn Rahawayhi. Imam Shafi ya ce an ambata daga Imam Malik cewa baya son a sallar magariba a ce za a tsaya karanta dogwayen surori kamar suratul turi ko suratul mursalat, yace sun yawa. Imam Shafi yace amma ni ban kin haka, bari ina son ma a ce ya karanta mai sallah ya karanta waɗannan surorin fi salatul magharibi, a sallar magariba, a sallar magariba. Babin abin da ya zo a cikin siffar yadda karatu yake a sallar isha. Ya karɓo daga Abdullahi ibn Buraida, ya karɓo daga mahaifinsa Buraidatu ya ce Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar isha, wadda ita ce karshe a sallolin yini. Yana karanta surar wash-shamsu waruhaha da makamancinta daga surori. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Bara ibn Azib da Anas ibn Malik. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Buraida hadisi ne kyakkyawa, haƙiƙa an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to Imam Ahmad da Nasa'i duk sun fidda shi. To an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya karanta a sallar isha, wadda ita ce ta ƙarshe, ya karanta surar Wattini waz-zaitun. Wannan hadisin nan gaba za a kawo shi. An ruwaito daga sayyidina Usmanu dan Affana cewa shi ya kasance yana karanta a sallar isha da surori daga Wawasitul Mufassal kamar suratul munafiqina da abin da ya kama da ita. An ruwaito daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai cewa sukan karanta sura da tafi wannan da aka ambata tsawo, wani lokacin kuma su karanta sura da bata kai tsawon wannan ba. Faka annal amra, kai ka ce lamarin a wajen su wasu'un fi hadha, yana da yalwa a wannan. Duk wadda bawa ta yi boɗi yanda halin da bawa ya samu kansa sai ya karatun haka, ta yiwu yana da dama ga yalwar wakaci ba wani abu a kansa sai ya karanta dogon sura kenan, ta yi kuma ya zama akwai wani abu da yake gabansa, to wannan kuma sai ya karanta gajeriyar sura kenan, sai ya karanta gajeriyar sura. Shi yasa dukkan waɗannan ya zama an ruwaito daga sahabban Annabi da tabi'ai. Mafi kyan abu a cikin wannan shi ne abin da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar isha ya karanta surar wash-shamsi waruhaha a raka'a ta farko, ya karanta kuma surar Wattini waz-zaitun a raka'a ta biyu. A wata ruwaya ma take nuna cewa a ya karanta Wattini waz-zaitun din ma a raka'a ta farko.
Na'am. 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 Na'
cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta a sallar isha wadda ita ce ta karshe a sallolin yini, ya karanta surar wattini wa zaitun. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, dukkan masu littattafai guda shida sun ruwaito. Abu Ibn al-Arabi malamin nan ba malike babba wanda yake malami ne a ilmai da yawa kuma ya yi littattafai masu yawa, ɗaya daga cikin littafin shi ne sharhin da yawa wannan littafin Sunan Tirmidhi. To yake faɗa bayan da ya kawo hadisan nan da suke nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke karatu a salloli, ya ce a nan akwai matsaloli guda uku da ya kamata mu tsaya mu gane. Matsala ta farko dai shi ne cewa sallar ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai tana bin tsari ɗaya ko yaushe ba, a'a takan bambanta dangane da bambantan hali. Wani lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta doguwar sura, wani lokacin kuma sai ya karanta gajeriyar sura. Bai lizimci karanta doguwar sura ko yaushe ba, hakanan bai lizimci karanta gajeriyar surar ko yaushe ba, a'a dangane da halaye ne, dangane kuma da waɗanda suke bayansa. Idan a halin tafiya ne manzon Allah zai salla sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta gajeriyar sura fiye da inda zai salla a halin zaman gida. Hakanan kuma idan ya zama ya ga mutane sun cika bayansa, akwai baki, akwai mutane iri daban-daban wanda wasu suna da wasu bukatun daban, to sai ya karanta gajeriyar sura. In ko ya ga idan sani ne a bayansa, sahabbai ne manya wanda su duk an dade ma tare da su, an dan an tsawaita sallar ba wani a cikin su wanda zai damu, shikenan sai ya saki jiki ya karanta doguwar sura a wannan lokacin. Shi yasa shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani lokacin nakan fara sallah in ji wata a baya na ta zo da dadan ya fara kuka, sai in maza in gama sallah dan ya zamo ta kula da danta, a bata damar ta kula da danta, kada ya zamo ana sallah danta yana kuka hankalinta ba nutsuwa, ga sallah tana yi ga kuma danta yana kuka. To yace irin wannan ya kamata mu tsaya mu kula da shi. A matsala ta biyu da ya dace mu kula da ita anan inji Ibn al-Arabi, yace shine cewa rak'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake yin su ba. Raka'a ta farko yana tsawaita ta kwarai fiye da raka'a ta biyu. Yace abun mamaki a yau mutane kamar basu karanta wannan ba, sai kaga wanda yake malami ma, amma yanda raka'a farko haka yake ta biyu. Yace amma haka ya saba da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam, a annabi ta farko ya fi tsawaita ta fiye da ta biyu. Yanzu ma wani lokacin akan samu wa'ansu sai kaga raka'a ta biyu ta ma fi tsawo ko, akan samu haka wanda yanda aka faɗa ba haka ne ya fi ba, ba haka bane tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace da inji Ibn al-Arabi, yace ba abinda ya fi bane a ce liman ya nace sura ɗaya ko yaushe ita yake karantawa, ba cewa aka in yayi haka yayi laifi ba, amma dai ba haka ne ya fi ba, ba haka ne ya fi ba, da a ce zai ringa sassauyawar da wannan ya fi, da wannan ɗaya ya fi. To yace matsala ta uku shi ne wato alzimci karanta sura sananniya a koyaushe. To irin wannan tsari ne na wa'anda ilimi bai wadace su ba, wanda yake ilimi sun ya wadace su, to ba sa nace wa sura a kowane hali, sai a ga watansu wannan sura, watansu wannan sura, haka suke. Shi yasa wato ana karatu ne yanda ya fi gwargwadon hali, gwargwadon abinda ake ciki. Qur'ani tunatarwa ce babba gabawa, shi yasa kenan a dauki Qur'anin, a dauki wanda za a karanta din kamar haka. ko yaushe to haka shi yafi dacewa wannan shine bayanin da shi Ibnul Arabi yayi a sharhin da yawa wannan littafin a nan wajen Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba mu fahimta da ganewa da kuma tsayawa bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب abin da yazo game da yin karatu a bayan liman ya dace idan mutum yana bin liman yay karatu koko bai dace haka ba to shine za a yi bayani akan wannan mas'alar a wannan babu ya karbo daga Ubadah ibn Samit Mahmud ibn Rabi'i shi ma sahabi ne amma kuma yana cikin yaran sahabbai ya karbo daga Ubadah ibn Samit Ubadah ibn Samit yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar asuba sai karatun yi masa nauyi a cikin sallar nan yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallama sai ya ce da su ina kyauta zaton kuna